sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta biyoyi Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayo shi akan voahausa.com Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 6 ga watan Disamba na shekarar 2017 A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan ziyarar aikin kwanaki biyu da shugaba Buhari ya kai zuwa jihar Kano daga cikin abubuwan da shugaban ya aiwatar har da yiwa ƴan fursuna afuwa su kimanin 500 wanda akan haka muke son jin ra'ayinku akan lambar kuma da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar zamu kawo muku takaitaccen labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta yi ne
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Quds ne babban birnin Isra'ila a hukumance kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Quds batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya A wani jawabi da yayi yau Laraba Trump ya ce birnin Quds ba mazaunin muhimman addini guda uku ne kawai ba amma yanzu ya zama cibiyar daya daga cikin misalai na karfin demokradiyya a duniya ya kara da cewa sama da shekaru 70 da suka gabata Jama'ar Isra'ila sun gina kasar da Yahudawa da Musulmi da Kristoci da kuma sauran addinai ke da ƴancin zama da yin addininsu bisa ga imaninsu. Ya kuma jaddada cewa Amurka ta kudura aniyar taimakawa wajen cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda Isra'ila da Palestina za su amince da ita.
Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leken asiri na majalisar wakilai. Ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar katsalandan ɗan Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Ɗan shugaba Trump ya shiga majalisar ta wata ƙofar da ke baya domin bayar da shaidar. Trump karami ya taɓa bayyana irin wannan a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai a watan Satumbar da ya gabata. Inda ya musanta cewar jami'an kamfe din shugaba Trump sun hada baki da jami'an Rasha wani muhimmin batu ga masu binciken shine na wata ganawa da Trump Jr. ya yi fiye da shekara daya a daidai lokacin da ake yakin neman zaben shugaban kasa a dogon benen mahaifinsa da ke birnin New York inda nan ne halkwatar kasuwanci da siyasar sa Trump karami da sarkinsa Jared Kushner da shugaban yakin neman zaben Trump a wancan lokaci Paul Manafort sun gana da wata mata da aka bayyana matsayinta a babbar lawyer kasar Rasha Natalia Veselnitskaya bayan da wani mai shiga tsakani ya fada wa Trump karami cewa za ta bashi wasu muhimman bayanan batanci akan yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a matsayin wani bangaren taimako da gwamnatin Rasha za ta ba Mr. Trump a zaben amma Trump karami da Kushner sun ce Veselnitskaya bata mallaki wasu bayanan sirri ba
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauki. Putin wanda ya kasance akan karagar mulki a matsayin shugaban kasa ko kuma Prime Minister tun shekaru 18 da suka wuce. Yayi wannan sanarwar ce a gaban ma'aikatan kamfanin harhada motocin gas da ke so warjinjina masa. Gwamnatin Putin na fuskantar dimbin matsaloli yanzu haka, ciki har da zagazagen cin hanci da rashawa, da talauci da rashin ayyukan kiwon lafiya masu inganci a kasar mai girma. Ko a jiya Talata ma an dakatar da kasar daga shiga gasar motsa jikin Olympics na Honturu a watan Fabrairu, wanda za a yi a Koriya ta Kudu. A matsayin matakin ladabtarwa saboda yadda Rasha ta ba ƴan wasanta wasu magungunan kara kuzari da za su taimaka musu su doke sauran ƴan wasannin kasashen ƙetare a wasannin shekarar 2014 da aka yi a Soshi.
Gobe Alhamis ake sa ran za a bude sabon filin saukar jiragen sama da aka dade ana jira a Dakar babban birnin kasar Senegal. An kammala dukkan ayyukan da suka kamata a wannan sabon filin jirgin sama mai suna Blaise Diane, a bayan da aka kwashe sama da shekaru goma ana aikinsa. Filin jiragen mai nisan kilomita 47 daga Dakar babban birnin kasar ya haɗe da babbar hanyar zirga-zirga ta kasar Senegal, kuma za a haɗe shi da tashar jirgin ƙasa da ake sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019. Wannan sabon tsari na daga cikin shirin rage cinkoson jama'a a birnin da kuma mayar da Senegal cikin manyan biranen yammacin Afirka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya kai ziyarar aiki ta kwana biyu a jihar Kano. Wakilin murya Amurka Muhammadu Ibrahim Kwari na dauke da bayani.
Gabanin ya bude asibitocin guda biyu sai da shugaba Buhari ya kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Kana daga bisani ya ziyarci gidan kurkuku na kurmawa da ke tsakiyar birnin Kano, inda har ma yayi afuwa ga wasu daurauru su 500.
Ina ga mutane su yi hakuri abinda suke tsammani bai afuwa da sauri. Lokacin da na zo a cikin kayan sarki ga kuriciya na samu waɗanda suke gwamnati da suke minista na kai su kiri-kiri. Na ce, "To, duk kuna da yanki sai idan kun tabbatar ba ku da su." Domin ma aka kama ni aka kulle ni. Saboda haka, a sha'anin siyasar Najeriya ba abin da ban gani ba.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu, duk da cewa shugaban bai bayyana wani aiki da gwamnatin tarayya ke shirin gudanarwa domin bunƙasa rayuwar mutanen Kano ba. Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana fatan samuwar hakan.
"Za mu ci gaba da addu'a, za mu ci gaba da ba da shawarwari da kuma fatan alkhairi. Muna fata kafin shekara ta zagayowar Allah ya kai mu, shugaban ƙasa zai zo ya bude manyan ayyuka wanda gwamnatin tarayya ce a Kano. Muna roƙon Allah ya nuna mana wannan rana, kuma mun gode da aka zo a bude mana waɗannan manyan ayyuka da gwamnatin jiha ce."
Kafin ya kammala ziyarar aikin a gobe Alhamis, shugaba Buhari zai ƙara bude wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta aiwatar ko kuma take kan gudanarwa. Kana zai gana da shugabannin 'yan siyasa da 'yan kasuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuma dalla Mahmud Ibrahim Kwari, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da afuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaban Muhammadu Buhari yake ziyarar aiki a Kano. Amma kafin nan, mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-5655.
To mun samu kira na farko a yau daga jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna? To ina kirji can layin ya yanke. Kar amanta maudu'in mu na yau shine afuwar da aka yi wa fursunoni 500 a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a aiki a Kano. Wake magana daga Gombe?
Assalamu alaikum. Dan Bagio daga Gombe.
To, Dan Bagio, ya menene ra'ayinka akan wannan batu?
Gaskiya ni wannan abun da aka yi gaskiya nayi farin ciki kuma.
Hello? Hello? Dan Bagio kana ji na? To da alamar ya layin sa ya goce. Bari mu tsallaka jihar Niger. Wake magana daga jihar Niger?
Assalamu alaikum, kuna magana da Sama'il Ala Kwankwason Fulatan, karamar hukumar Rogo, mazaunin Shileja, karamar hukumar Niger.
To, ala me ra'ayinka dangane da wannan batu na ziyarar Muhammadu Buhari kuma?
Hakika mu al'ummar jihar Kano mun yi farin ciki da ziyarar shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari, kuma a cikin wannan ziyara ta sami albarka har ya samu damar lekawa gidan kurkuku inda ya yi wa waɗansu afuwa a ƙalla wajen mutum 500. To, hakika mu wannan.
Hello? To, shi ma dai ina kin san layin nasa ya yanke. Wake magana daga Aida ga Ekiti?
Yawwa, kana magana da Sabi Dado Yarimawa kan fa karamar hukumar Tofa jihar Kano da kanan jihar Ekiti.
To, dan mutanen Tofa, me ra'ayinka dangane da wannan batu?
Yawwa, to ni dai ra'ayina a gaskiya kamar inda mai girma shugaban ƙasarmu ya yi ƙoƙari ya fito da waɗannan bursunoni. To, ya dace shi ma gwamnan jihar Kano ya je ya samu shi ma ya fitar da kamar 1000 guda ma. Ciyamominmu guda 44 ya dace su ma kowanne je ya fitar da kamar guda 1000. To, insha Allahu, da yarda Allah za a duka ɗan samun harkokin inda za a duka sa. Ya samu ya fito, to insha Allahu wannan ya zama aya a kansa. Da yarda Allah ba zai yi ƙoƙarin da zai koma ba. Insha Allahu, ina ganin aka yi haka, to za a dinga samun sauƙin cunkoson gidan bursun. Assalamu alaikum, Sabi Dado da kanan jihar Kiti, Yarimawa Kamfa.
To, wajalla ɗan mutanen Tofa, yanzu kuma matsalaka jihar Jigawa. Wake magana daga Jigawa?
Kuna magana da Bashir Usman Reza, Malam Madori.
To, Reza, me za ka ce game da wannan al'amari?
Wallahi, wannan al'amari ina yi wa mai girma shugaban ƙasa barka da zuwa. Allah kuma ya bari shi gina lafiya da alfarma annabi.
To, amin.
Kuma wannan abu da ya yi na fursunoni da ya rage musu ko ya musu
afuwa,
to wannan abu ya yi shi dai. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah ya saka masa alkhairi da alfarma annabi, Allah ya saka gama da wannan mulki lafiya da alfarma annabi.
To, madalla, mun gode. Alaikum salam. So, sai kuma jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi? Hello?
Hello?
Na jihar Kebbi, layin naka yana dan yankewa kadan. Menene sunanka kace?
Muhammad Ajala.
Muhammad Ajala, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Su za ba ya yi galmin nan mun alai duk da ina wajen yi, to wallahi su wannan.
To, da alama yau dai muna samun matsaloli da wayoyin namu. Wasu suna mahara magana, suna yankewa, wasu kuma ba suna kira ba majinsu. Yanzu bari mu tsallaka Kwantagora, ko za mu iya samu. Wake magana daga Kwantagora?
Abubakar Agaji Dogo Hadama, Kwantagora Local Government, Niger State.
To, Mala Abubakar Agaji, me za ka ce game da wannan batu?
Gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kai shugaban ƙasarmu a Kano, jihar Kano. To, haka irin haka yana da kyau. Shugabanni suna haka, suna afuwa ga masu fursuna da haka. Alhamdulillah, Allah sa mu ba ya kawo mana ziyara a nan jihar Niger tamu.
To, amin Abubakar Agaji. Sai kuma jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Armaya Obaka, aikin yaro, Kaurani Murja, Zamfara.
To, Armaya Obaka, aikin yaro, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a wannan batu, gaskiya wannan ziyara da shugaban ƙasa ya kai abu ne wanda ya dace. Sannan muna kira ga sauran su alƙalai, ya kamata yanzu su yanke hukunci, arziki. musamman wayan da muke gani ana kamawa musamman haka yan siyasa zamu ga an kama yan siyasa an ce an yi bayanin mutum amma ba a so shi ba muriwa magana irin su sanata bankosu da su bukuna saraki da su kuma sanata amsa rerin bakura wayannan an kama an ce an kama su ana shirya da su amma za a ga an ce an zo wanke su amma za a ga mutum barawo mutum ya saci ko kaza abu zai sata dace an mai daurin da bai dace ba gaskiya alƙalai Ariba.
To madalla Arma Ya'u yanzu kuma bari mu tsallaka jihar Niger wake magana daga Niger.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Sunana Bala na Buta daga Nasarawa Kanji amma ina nan Shanga local government ake da shi.
To Bala na Buta menene ra'ayinka game da wannan batu?
To game da ra'ayina sai dai mu yi godiya ga shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari Ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi. Saboda mutane su dan yi mai uzuri abinda ya sani cewa shugaban kasa uzuri a lokacin da bai ziyarci jihar Kano ba.
To shi ma dai layin nasa na Niger Malam Bala ya tsinki. Bari mu je Kaduna. Hello, wa alaikum salam, wa ke magana?
Daga Kaduna, Nigeria.
To Adamu me ra'ayinka game da wannan batun?
To ni gaskiya ba shakka ko ba komi za a ce shugaban kasa yayi rawan gani duk da ya so ya dan makara kadan. Dubiya da siyasa in muka shiga shekara ta 2018 siyasa zai kankama ga dangada. To amma hakan da yayi kyau. Sannan kuma waɗannan fursunoni da yayi musu afuwa, to ba fa ai musu afuwan a kuma sake su a gari ba kadai. Ya kamata a ce an tadar musu da inda kuma za a mallaka musu ko kuma a samu musu wasu kayayyaki wanda za su ci gaba da sana'o'i don rayuwarsu ya dawo tamfar irin namu mu da muke sake muna sana'o'inmu. Sannan kuma duk kira-kirayen da ake dangane da a ce kaza da a ce kaza ba shakka shugaban kasa yana da kyau da ya bude kunni da kyau irin wannan ziyara da ya kuma amma ya kamata a ce ya ambaci wasu manyan ayyuka da zai yi a jihar Kano din na gwamnatin tarayya. Wannan mun ji dai na jiha ne ya je ya kaddamar da shi saura nashi na gwamnatin tarayya kayan da mai girma sarkin Kano ya ambata.
To madalla mun gode Malam Adamu, bari mu koma jihar Kano din. Wake magana daga Kano?
Adu Baba Hamza tsanyar mujidan karma kuma garko jihar Kano tarayyar Najeriya.
To Baba Hamza, me zaka ce game da wannan batu?
To ina Buhari fatan alheri da wannan jihar da yake a jihar Kano mu da fatan Allah ya sa ya gama lafiya ya koma lafiya. Allah ya sa kuma mu samu ci gaba a jihar Kano da tarayyar Najeriya gaba daya.
To amin mun gode.
Hello.
To wai kuma dai har yanzu har ila yau a jihar ta Kano. Hello. To shi ma layin nasa yanke kamar inda na faɗa dai a baya cewa yau muna tattun samun matsalar wayoyin namu an kira suna ta tsinkewa ko daga mu ne ko daga ku ne. To ba mu sani ba, a dai ci gaba da gwadawa. Yanzu bari mu je Taraba. Wake magana daga Taraba?
Dauda Adamu Maya Silbe.
To
daga Shaka local government.
Dauda, menene ra'ayinka game da wannan batu da ake?
Well, ga ra'ayina nan, Buhari ya je Kano don Allah Buhari ya tuna a Taraba mu ya zo saboda mu ma ya zo ya bude mana asibitoci da sauransu.
To madalla Dauda, Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su san ji. Har yanzu dai kar amanta muna magana ne akan afuwar da aka yi wa fursunoni a jihar Kano yau sakamakon ziyarar shugaba Buhari. Bari mu tsallaka Zamfara. Wake magana daga Zamfara?
Kulana Haji Bala Sama'i daga Burburi karamar hukumar mulki ta Bangudu a jihar Zamfara.
To Haji Bala, me za ka ce game da wannan batun?
Abin da zan ce ya Buhari ya kyauta kuma ya kyauta da ya je ziyara a jihar Kano da wannan afuwa da ya yi, amma muna ba da shawara da ribo ya arewa. Ribo ta arewa da sai da dajiya rahama domin ya haifi ta arewa ya kuma kure na kalfi.
To madalla, bari mu tsallaka jihar Niger. Wa ke magana daga jihar Niger?
Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya.
Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka dangane da wannan batu?
To gaskiya ne ra'ayina game da wannan batu, dama mafi yawanci wannan fursunoni zalunta su ake yi.
Muna sauraron ka.
Saboda akwai manyan yawa, saboda ga manyan barayi na waɗanda yake sun saci tujiyar ƙasa sun hana ƙasa ta ci gaba. Ba a kama su ba an musu hukunci, sai wanda yake daga wani ma'abin da ya sata dukkan zuwa naira 10,000 ma sai a gaggame shi a kotu. Gaba ɗaya dingi galla zaman, dama cin gaba ɗin su cosu aka kuma Allah ya kiyaye gaba. Ya ra'ayina kenan.
To madalla mun gode Ibrahim wankin hula, bari mu tsallaka Jega. Sokoto kenan ko? Wake magana daga Sokoto?
Garba Mai Rogo.
To, Malam Garba Mai Rogo, menene ra'ayinka ga wannan batu?
To, gaskiya mun ji daɗin abin da Jamal Bahari ya yi kwarai da gaske. Allah ya shi ƙara taimaka masa.
To, amin.
Allah ya sa shi bariku.
To, amin, amin.
Na gode.
To, madalla, mu ma mun gode. To, bari mu shiga Katsinan Dabo, Katsinan Dukko, na ce Katsinan Dabo. Wace magana daga Katsina?
Zayyana Abdullahi Yankara, wanda aka fi sani da suna shugaba Zayyana Yaro Yankara.
To, Rayanu, menene ra'ayinka game da wannan batu a gurguje?
Ina yi muku fata alheri.
Muna amsa. Ko
kuma ina yi makasa fata alheri ga baki ɗaya.
To.
Domin halartar shugaban ƙasa General Usman, General Muhammadu Buhari a jihar Kano. Tare da yima wa'annan fursunoni afuwa. Wannan abu ya yi mana daɗi kwarai da gaske. Allah kuma ya ba shi albarkar abin da ya yi. Kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya kai ziyara jihar Kano, saura gida Najeriya, saura gida jihar Katsina. Allah ya kawo shi jihar Katsina. Ku huta lafiya. Assalamu
alaikum. To, madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Kuma da kiran ka sai ne muka zo ƙarshe a wannan rana, sai kuma guban Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in, kuma za mu buɗe wayoyinmu a ci gaba da kira, za mu ci gaba da amsawa. Yanzu kuma sai labarin wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai koyar da Accra House of Folk wasa, wato Frank Nuttall, wadda ya tafi hutu a ƙasar Scotland, inda yake bukatar lallai sai Accra House of Folk su aiko masa tikitin komowa ƙasar Ghana ce da iyalinsa. Wannan matsayi nasa lallai ya jefa Accra House of Folk cikin tsaka mai wuya a cikin shirye-shiryen da take yi na karawa da kuma sai a san tikotoko a yayin cikan Ghana shekaru 60 wadda za a yi a ranar 24 ga wata Disamba. Sai kuma wannan labarin, inda captain din Accra House of Folk Thomas Abbey yake ƙaryata raɗe-raɗen da ake cewar yana niyan canza shika zuwa kuma sai a san tikatoko duk da ƙarfin rahotanni da ake ta yayatawa. Sa'an nan kuma yace maganar Edwana Stars ma babu gaskiya a cikin ta. Haka kuma captain din Liberty Professional Samuel Safu shi ma ya bayyana ƙarar cewar maganar da ake cewar zai canza shika zuwa kuma sai a san tikotoko babu kamshin gaskiya a cikinsa. Sai yanzu za mu duba abin da mai koyar da Edwana Stars Yusuf Abubakar, wadda ita ce zakarar Premier League Ghana, yake faɗa cewar ya sha aradu sai ya kawo ƙarshen ƙangin da aka kakaɓawa clubsin ɗin Ghana na kaiwa matsayin da ake cewa group stage na gasan zakarun Afirka a sabon shekara, in ya soma kamfen ɗinsa na cin wannan kofi na zakarun Afirka. A ranar Lahadi, in Allah ya kai rai, zaɓaɓɓun ‘yan wasan ɓangaren arewacin ƙasar nan da kuma na kudanci za su fafata a Tamale Sports Stadium domin tunawa da marga mataimakin shugaban ƙasar Ghana Alhaji Aliyu Muhammad, dangane da irin gudunmuwar da ya bayar dangane da gina wannan wurin wasa. Bayan wannan wasa za a sanya wa wannan filin wasa sunan marigayi Alhaji Aliyu Muhammad Sports Stadium.
Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jami'an ƙasar Vietnam sun ci gaba da ɗaukar matakan murƙushe 'yancin faɗin albarkacin baki. Wanda ya faɗa cikin wannan tarko kwana-kwanan nan shine wani ɗan raji Nguyen Van Ho, wanda aka yankewa hukuncin shekaru 7 a gidan yari akan zargin da ake masa na haɗa farfaganda akan gwamnatin ƙasar da nuna saƙonnin na ƙin gwamnati ta hanyar harhaɗa bidiyo tare da ɗorawa akan yanar gizo da niyyar nuna rashin yarda kan yadda gwamnati take takalar lamarin zubar da dagwalo mai guba a shekarar 2016. Shari'ar Ho an yi ta ne a cikin awa 2 da rabi rak kuma bai samu lauyan da zai kare shi a kotun ba. Kana bayan shekaru 7 da aka yanke mishi a gidan yari, kotun ta kara da cewa za a yi mishi daurin talala har na tsawon shekaru 3 bayan fitowar sa daga gidan kurkukun. A watan Afrilu ne shekarar 2016, wani kamfanin robobi na kasar Taiwan mai suna Formosa Plastics ya saki wasu sinadarai masu guba daga babban kamfanin su wanda yake tashar jirgin ruwa ta Hatin. Sinadaran sun yi sanadiyar mutuwar akalla ton 115 na kifaye, abinda ya yi sanadiyar jefa masunta da masu sana'ar yawon bude ido a larduna 4 na kasar a halin rashin aikin yi. Kamfanin ya sha alwashin bayar da dalar Amurka miliyan 500 domin gyara wuraren da abin ya shafa da kuma biyan diya ga mutane, amma gwamnatin tana fuskantar zanga-zanga akan adadin kuɗin da kuma yadda take daukar lokaci wajen biyan jama'a kuɗaɗen. Ho shine mutum na farko da ya watsa labaran zanga-zangar da mutane suke yi kai tsaye ta internet a kofar masana'antar karafa na kamfanin da ke Hatin, inda yayi amfani da injin drone. A watan Oktoban da ya gabata ne bidiyon shi mai nuna masu zanga-zanga fiye da 10,000 ya ja hankalin mutane da yawa a duniya. Mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil adama ta Human Rights Watch mai kula da yankin Asia, Phil Robertson, ya yi watsi da hukuncin hotun na cewa wannan hukuncin da aka yanke wa ho ya nuna karara yadda gwamnati ta kuduri aniyar jujjuya mutane kan harkokin shari'a da kuma haƙƙin bil adama. Ya kara da cewa ta yaya za a yi a ce shugabannin wani babban kamfani mai rassa a kasashen duniya waɗanda suka gurɓatar da teku wanda ya yi sanadiyar durƙusa da tattalin arzikin yankin da larduna 4 sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum, amma kuma matashin ɗan jaridan da ya taimaka wajen ban kadar asirinsu ya tafi gidan kaso. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Norrett ta ce abin damuwa ne yadda kame da hukunta masu zanga-zangar lumana a Vietnam tun shekara 2016 ke karuwa. Amurka tana kira ga Vietnam da ta saki Van Ho, Mother Mushroom da duk mutanen da ake daure da su saboda ra'ayoyinsu sun sha bamban da na gwamnatin, kuma ta sakarwa da al'ummar Vietnam mara su bayyanar da ra'ayoyinsu cikin lumana ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da fargabar za a ci zarafinsu ba. Sayin murya Amurka kenan kuka saurara, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takaici.
Shugaba Donald Trump ya ce yanzu Amurka ta amince birnin Kudus ne babban birnin Isra'ila a hukumance, kuma ta fara shirin daga ofishin daga Tel Aviv zuwa Kudus, batun da ya janyo suka daga yawancin kasashen duniya. A wani jawabi da ya yi yau Laraba, Trump ya ce birnin Kudus ba mazaunin muhimman addinai guda uku ne kawai ba, amma yanzu ya zama cibiyar ɗaya daga cikin misalai na ƙarfin demokuraɗiyya a duniya. Ya ƙara da cewa sama da shekaru 70 da suka gabata, jama'ar Isra'ila sun gina ƙasar da Yahudawa da Musulmi da Kristoci da kuma sauran addinai ke da 'yancin zama da yin addininsu bisa ga imaninsu. Ana yi ma babban ɗan shugaban Amurka mai suna irin nasa Donald Trump Jr. tambayoyi yau Laraba a wani zaman sirri na kwamitin sa ido akan ayyukan leƙen asiri na Majalisar Wakilai. Ɗaya daga cikin kwamitocin majalisa da ke bincike akan yiwuwar katsalandar rashi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Maris, zaben da ake kyautata zaton cewa zai lashe a cikin sauki.
Tur takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama baki daya, za mu yi amfani da wannan damar mu ta injiniya mai gora makeri kwanta gora da iyalansa baki daya murna haihuwar yaro da aka yi masa wanda aka rada wa suna Umar. Allah ya raya kuma ya bawa mai jigo lafiya. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdin da ta hada shirin, sai injiniyan mu Malam Zubair. Ni Nazar Ahmad Hausawa ya ce mu kwana lafiya.